kagabatar da kanka yalla bai
sunana Asfi Ahmed Muhammad Wakil nini mai magana da yawon rundunar yan sandan Bauchi
haka ne ga wani labari da ya fito daga ofishinka dake bayani akan wata mata ta kashe kishiyarta da tabariya ko za ka mun karin bayani akai
mun samu korafi ne daga wajen mijinta mijinta ne ya kawo korafi ranar litinin da ta wuce
haka
matansa biyu ne suke zama tare to sai aka samu tseko tsakanin su to abin ya faru satin da ya wuce ranar litinin that is on 22nd of November 2022
haka
da kaman karfe 3 na rana shi mai suna Ibrahim Sambo mai shekara 40 mazaunin garin Gar wanda yake karkashin Pali Ward alkalari da government ya garza ya ofishin na rundunar yan sanda na shi'a na Maina Maji divisional headquarter ya kawo korafi akan matarsa da kamar 12 na rana matarsa ta biyu wanda ake kiranta Maryam Ibrahim shekaranta 20 ita ma mazauniyan wannan gardin
haka
to tana da kishiya mai suna Hafsat Ibrahim mai shekara 32 duka su suna zama tare ta yi amfani da tabariya ta buga mata kai a sanadin wannan buga mata tabariyar da ta yi shi ne sanadiyar ranta to ya kawo korafi ofishinmu na rundunar yan sanda na Maina Maji divisional headquarter sai kwamishinan yan sanda ya umarci shi wannan DPO kwamishinan yan sanda na Bauchi CP Aminu Alhassan PHT Daga to aka garzaya da yadda primary healthcare na shi garin Gar wanda yake karkashin alkaleri wadannan likitoci suka yi certifying ɗinta Allah ya karbaranta to muka fara da bincike ita Maryam Ibrahim ta ba mu jawabinta kuma ta tabbatar mana cewa ita ne ta yi amfani da wannan tabariyar ta bige kishiyarta kuma shi ne sanadiyar ranta ita Hafsat Ibrahim wanda ta rasu kenan to turo ɗanta mai suna Abdulaziz Ibrahim mai shekara 5 ya kawo mata nama abinda ake kira tsire to ya kaiwa ita Maryam Ibrahim da ta ci naman sai ta fara amai ta fara jin wani iri a jikinta sai ta fara amai to ga bisani a cikin gidan nasu su take kira wata Fa'iza Hamisu wanda ita matan kanin shi mai gidan ne ta gaya mata abin da ya faru sai ta ma Fa'iza ta ce mata ina ganin fa kaman wannan ulsa ne sai ta bata maganin ulsa ita kuma bata ga mutu ba sai ta garzaya ta tafi dakin ita ta fusata ta tafi dakin ita Maryam Ibrahim ta shiga kitchen ta dauki tabarya ta garzaya dakin Maryam Ibrahim ta je ta same ta tana kunce ta buga mata wannan tabarya akai shine sanadiyan rasuwarta a yanzu dai ita Maryam Ibrahim muna nan mun gama binciken mu kaf mun gurfana ita gaban kotu an kai ta CMC 5
to
mun kai ta kotu kuma za ta yi mata hukunci daidai da laifin da take
to nagode yalla bai
to